wani lokacin kuma wato nau'i na hudu shine wanda yake an samu dacewa sunan da sunan uba da kuma nisba, wannan shine na hudu. Haka nan yakan zama an dace a alkunya nau'i na biyar kenan, nau'i na biyar kenan, ta ce ma an dace a suna da sunan uba da alkunya. Kama aka sun sa da ya gabata wasu ne abi ka zama an dace da alkunya da suna da kuma sunan uba, shi ne nau'i na biyar. Ko kuma wato wanda yake ka akfidin shi ne nau'i na shida, ya zama an dace a suna da alkunyar uba. To ina misalin na hudu wanda yake an dace a suna da sunan uba da sunan kabila, kamar Muhammad ibn Abdullahi al-Ansari, kowanne a cikin wa'annan Muhammadu ne mahaifinsa Abdullahi, kuma kowanne mutumin Madina ne, shi yasa an samu dacewa a suna da sunan uba da nisba. Wanda su wa'annan arba'un zukin mutum hudu ne da aka san su, dukkaninsu min kabilat al-Ansari, da kabilan mutanen Madina, dukkaninsu mutanen Madina ne. Akwai na farko Muhammad ibn Abdullahi ibn Musannab ibn Abdullahi ibn Abbas ibn Malik Abu Abdullahi al-Qari, wato wanda malamin Buhari ne, ya wafata hijira ta 215 yana da shekaru 97. Na biyu Muhammad ibn Abdullahi ibn Abbas ibn Hisham ibn Zaid ibn Anas ibn Malik, shi ma dai jika da Saudu Malik ne, wanda shi ibn Maja ya ruwa daga gare shi. Ibn Hibban ya ce amintacce ne. Na uku Muhammad ibn Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrahman, wanda hadisinsa ya zo a Muslim. Na hudun shi ne Abu Salama Muhammad ibn Abdullahi ibn Ziyad, wanda shi wannan rarrauna ne, ko da yadda abin bai da ruwayar hadisi da yawa, kuma an ce ya dade ya haura dari kafin ya mutu, ya haura dari a duniya kafin ya mutu, shi na hudun Abu Salama Muhammad ibn Abdullahi ibn Ziyad. To ina misalin inda yake kuma alkunyarsu da sunan iyayensu ya dace, kamar Abubakar ibn Ayyash, kowanne a ciki Abubakar ibn Ayyash ne, Abubakar ne kuma sunan ubansa Ayyash, daya shi ne mutumin Kufa wanda yake mai ruwaya daga Asim wa zaka ibn Ayyash Abubakar rira wa hafsu wa bil izgadi kana mufarrala, wato shi an ce ya rayu a duniya wajen shekaru 100. Sai kuma na biyu Abubakar ibn Miyadi Ayyash mutumin Kinsa ne, shi yana ruwaya daga Sadam da Shibaki Shari. Wato na uku shi ne Abubakar ibn Ayyash Sulami. To kar hada da Salih ibn Abi Salih misali ga na shida, inda yake suna da alkunya uba ta dace, sunan kowanne a cikin su da alkunyan iyayensu sun dace, kowannen su Salih ne kuma dan Abi Salih, wato su guda hudu ne wanda dukkanin su tabi'ai ne, dukkanin su tabi'ai ne. Akwai Abu Muhammad al-Madani maulan Tawama, wanda Imam Malik kan yi ruwaya daga gare shi, ko akwai kuma wato Abu Abdurrahman al-Madani Samma, akwai kuma Sadusi mai ruwaya daga Sayyidina Ali, akwai kuma Abu Salim ibn Abi Salih al-Kuti mawla Amr ibn Hurayth al-Mahzumi. To ka gama wani lokacin nau'i na bakwai shi ne inda yake an dace a suna kadai, sannan kuma da alama ya zamo an dace na misali kamar Hammadu, Hammadu wanda yake guda biyu ne, akwai Hammadu ibn Zaidin, akwai kuma Hammadu ibn Salamata. Wato shi Hammadu ibn Zaidin wato shi wafati 179, shi ko Hammadu ibn Salamata 167 ya wafati, ya sa tsakaninsu a wafati Hammadu guda biyu shekaru 12. Idan Sulaiman ibn Harbi ne ya faɗi Salma'an Hammadu bai kawo dangantakarsa ba, da ya ce ko ibn Zaidin ko kuma ba Hammadu ibn Zaidin ba Hammadu ibn Salamata, bai ce sam ibn Salamata ba. To ko ko ya zo daga alimu malamin Buhari, ko alimu ne ya faɗa, to sannan za a ɗauka Hammadu ibn Zaidin ne. Idan ko ya zo daga Hudubatu idan hudu batu ne ya fada Hudhat ibn Khalid ibn al-Aswadi al-Kaisi in shi ne ya fada koko ya Tabu Zaki ne Musa ibn Isma'il al-Tabu Zaki ne ya fada koko Hajjaj ibn Minhal al-Mahdi ne ya fada koko Affanun Muslim ibn Abdullah al-Bahili ne ya fada yace Hammad kawai to sannan suna ganin cewa nabiyin ne Hammad ibn Salama ta ne ba Hammad ibn Zaid ba to sai ta sai Abdullahi sai bai bace